More music at houseofsongs.com.
Bangudin ki ko wani yanayi kin ka samu kan ki annake
bangudin ka ko wani yanayi in ka samu kan ka annake
bangudin ki ko wani yanayi kin ka samu kan ki a duniya
bangudin ka ko wani yanayi in ka samu kan ka a duniya
samu kan ji a duniya
bangudin.